Najeriya dai na daya daga cikin kasashe masu fitar da man fetur a duniya, sai dai kuma dogaro kacokan akan kudaden man fetur da kuma matsalar cin hanci da rashawa ya maida ƴan kasar rayuwa na hannu baka hannu kwarya, in banda ƴan kalilan da ke kusa da gwamnati. Domin bunkasa tattalin arzikin kasar ne dai gwamnatin Najeriya ta fitar da wasu matakai na bunkasa tattalin arzikin kasa, ce kuwa har da bullo da tsarin bunkasa harkokin noma da ma'adanan karkashin kasa, maimakon dogaro da man fetur da farashinsa ba shi da tabbas a kasuwannin duniya. Sai dai kuma sau da yawa ƴan Najeriya, musamman ma dai talakawa, na kokawa game da irin waɗannan matakai na bunƙasa tattalin arziki tare da rashin kuɗi a hannun jama'a. To ko ya lamarin zai kasance a sabon shekara ta 2019 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki, tambayar kenan da na yiwa wani masanin tattalin arzikin siyasa kuma wakili a ƙungiyar tattalin arziki ta Najeriya, Malam Isa Imam.
Muka duba akan budget da wanda aka shugaban kasa gabatar a wannan shekaran, muka duba gaskiya ne akwai cewa za a samu cin gaba a tattalin arzikin kasa, domin in ka duba ko da yake abin da zai iya dan affecting din abun kadan shine election wanda za a zo a wannan shekaran 2019, to zai dan sa wanda za su saka jari a kasan su dan ji dar dar haka, amma da zaran an gama election din aka tabbatar da gwamnati abubuwa za su tafiya, domin a cikin wannan budget din akwai abubuwa wanda gwamnati ta ta planning da za a zikita wanda kuma aka yi, kuma zai kamar ka duba ka ta hanyar noma, kananan masana'antu da kuma abin da suke cewa social investment program wanda an aka yi zai tallafa sosai a cigaba tattalin arzikin kasa. Najeriya na ɗaya daga cikin kasashe masu samun cigaba a tattalin arzikin su.
Sau da yawa dai talakawa ne masu kokawa game da matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa. Akan haka ne na tambayi wani ɗan kasuwa ko ya farashin kayayyakin masarufin suke a wannan shekara.
Musa Suleiman. To shekarar bana sai dai a ce alhamdulillah ba kamar shekarar da ta gabata ba. Abubuwa da dama an samu sauki, kamar irin su shinkafa, irin su siga, sauran kaya ba kamar dai su masara duk sun sauka sosai gaskiya tsakani da Allah.
Kamar zaka iya dambe da mana farashi.
Kamar shinkafa dai yanzu ana samun shi kamar irin 15 haka, kamar can kwanan baya 20 da wani abu duk ana iya samu. Irin su masara duk sun sauka sosai, su siga duk sun sauka sosai. Kai yanzu abubuwan dai kayan gonaki dai wanda talaka dai ke iya saya dama.
To sai dai yayin da ƴan Najeriya ke kokawa game da matsalar tattalin arziki, su kuwa baki musamman ma dai ƴan kasar Sin sai kara shigowa kasar suke yi domin baje hajar su, kamar da wani ɗan kasar da na yake cibiyar da shi a nan birnin Lagos, Mr. David Lee ya shaida mani.
So many Chinese company want to develop the African market, also to help African Nigerian people to improve their life.
Yace akwai dangantaka ta kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka irin su Najeriya, kuma buƙatar mu a kasar China shine bunkasa wannan hulɗa ta yarda zamu bunkasa jin daɗin rayuwar al'umma Afirka da ma Najeriya. Sadaya dai mahukunta na dora laifi kukan da talaka ke yi ne akan cimazone ta bangaren waɗanda suke ganin akwai ayyukan da suka fi ƙarfi a cikin gida. To kowane shawara masanin tattalin arziki Malam Isa Imam ke da shi ga talakawa ɗan Najeriya domin kaucewa matsalar tattalin arziki a wannan shekara.
Shawara ga talaka shine cewa ya ƙara kuzari, ya yi aiki sosai, domin shi in kana aiki dole ne ka samu, in ka samu abin yi har mutane za su ce ai gwamnati ba aikin yi. To kaga in ka duba nan ƙasan, arzikin da Allah ya ba mu shi arzikin ƙasa, kuma yana gwamnati take so ta taimaka cewa ko ya koma gona. Saboda haka in mutum bai da aiki bai samu sana'a ba, haga sai koma gefe ƙauye samu yana numa, haga zai samu kuɗin shigowa, daga nan zai samu kuɗi ya shiga wasu sana'a. Amma mutum ya tsaya ya ce gwamnati ya bashi aiki, ba taya gwamnati zai baka aiki, dole ne ka fita ka je ka nema. Yawanci ƴan mu ƴan Najeriya kaga muna rena wasu ayyuka, aikin dai kamata mutum ce ka a sha wushi matsayin ya yi wannan aikin. To yana abubuwa ya kan jawo mutum ya zama ba aikin yi. Amma baka rena aiki ba, duk aikin da ka samu ba dai sata ko nawa ba, ka samu aiki dai mai kyau haka kana yi, kuɗi na shigowa ma kullum. So haka mu daina rena aiki, mu talakawa mu daina rena aiki.
Yanzu dai abin jira a gani shine sakamakon tattaunawa da ake yi da gwamnatin Najeriya da kuma ƴan kungiyar kwadago na ƙarin albashi, al'amarin da kuma wasu ke ganin hakan zai taimaka wajen ƙara hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.